amakon da ya gabata ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da wata sanarwa inda ta bayyana cewa cutar kendar biri ta bayyana a kasashen Afrika 7 da suka hada da Kamaru da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Saliyo da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya da Congo da kuma Najeriya. WHO ta ce sabuwar annobar ta shafi akalla mutane 393 da ake zargi da kamuwa da cutar. Ya tabbata mutane 44 kuma sun kamu da ita cutar a duk fadin nahiyar Afrika. Ko da yake cutar kendar biri ba sabon abu bane a nan Kamaru, tabbas a ranar 18 ga watan Yuli a shekara 2014, ministan ma'aikatan dabbobi, kamun kifi da masana'antar dabbobi na wannan kasar ya sanar da OIE, hukumar kula da lafiyar dabbobi ta duniya, cewa rukunin chimpanzees 6 sun kamu da cutar. Hakan ya kasance a jihar Tsakiya a cikin karamar hukumar Mbina a Opasanaga. Koya wannan cutar take, ya kuma ake kamuwa da ita? Dr. Kolo Alida, kwararriyar likita ce game da wannan cutar, tace cuta ce mai yaduwa sosai kuma da hanzari. Tana yaduwa daga biri zuwa mutum kuma daga mutum zuwa mutum. Tana kuma shafar yara kanana da yawa. Cuta ce da muka kusan manta da ita, amma tana da hatsarin gaske. Ana gane ta da zazzabi da ƙurarraji masu fitowa a jikin majinyaci kamar marurai, amma hakan ba shi da alaka da cutar kashin kaji. Babu takamammen magani a yanzu haka a kan wannan cutar. Muna yin magani bisa ga alamun da suke bayyana wa kowane majinyaci. Ya kamata a yi wa dabbobi allurar rigakafi kuma a guji saduwa da dabbobi da suka mutu ba zato ba tsammani. An fara gano cutar a jikin birai a cikin ɗakin gwaje-gwaje na birnin Copenhagen a Denmark a cikin shekara ta 1958 tare da samfurin ɗan adam na farko a shekarar 1970 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Muhammad Bashir Laden, na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.